This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo da wani sabon shirin a daren yau Litinin 16 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar Afirka suna ƙara amfani da jiragen sama marasa matuƙi wajen gudanar da ayyukansu, lamarin da ke kawo cikas a ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci a nahiyar. Bayan haka, za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch reshen ƙasar Kamaru ta zargi 'yan awaren ƙasar da cin zarafin al'umma. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda ya tattauna akan batun ba da tallafin shinkafa ga 'yan ƙasa mabuƙata na gwamnatin Najeriya da aka ƙaddamar a jihar Kano kusan makonni 2 da suka wuce. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. An tuhumi wanda ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump a ranar Lahadi da ta gabata da laifin mallakar makami a matsayin wani laifin tashin hankali da kuma mallakar wata bindiga da lambar ta tagoge. Ryan Wesley Roth, mai shekaru 58 a duniya, ya yi bayyana sa ta farko a kotun tarayya da ke West Palm Beach a jihar Florida a yau Litinin. Bayanai daban-daban sun nuna cewa Ruth ya shafe yawancin shekarun rayuwarsa ta girma yana zaune a arewacin jihar California da ke tsakiyar gabar tekun Atlantika, amma kwanakwanan nan ya zauna a duk faɗin ƙasar ta tsibirin Hawaii da ke gabar tekun Pacific a wani ƙaramin gida a ƙauyen Kawa, inda shi da ɗansa suka buɗe kamfanin gina rumfuna, a cewar bayanai yanar gizo na harkokin kasuwanci. Mutane da dama ne dai suka yi Allah wadai da wannan hali na tashin hankalin siyasa, kane suka yi kira ga ɗaukar tsauraran matakan tsaro, inda mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda za ta fafata da Trump a zaɓen shugaban ƙasar na watan Nuwamba, ta bayyana takaicinta a wata sanarwa game da lamarin wanda ya faru a jiya Lahadi a filin ƙwallon golf a jihar Florida. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Litinin a zirin Gaza ya kashe mutane 16 a cewar jami'an Falasɗinu, kana suka lalata makaman Hezbollah guda 20 da gine-ginen soja a kudancin Lebanon, a cewar dakarun tsaron Isra'ila. Hare-haren saman kan Gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke Nusayrat a tsakiyar Gaza, kuma ya kashe mutane 10, kana ya jikata wasu 13. An kuma kashe wasu mutane 6 a wani gida a cikin birnin Gaza, a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki ƙarƙashin gwamnatin Hamas, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Waɗanda suka mutun sun haɗa ne da mata 4 da kuma ƙananan yara 2. A hali da ake ce kuma rundunar sojin Isra'ila ta ba da rahoton cewa bayan da aka yi ta jin ƙarin ƙararrawa a yanki na Galilee ta sama, an gano wasu munanan hare-hare ta sama da ake zargin sun tsallako ne daga ƙasar Lebanon zuwa cikin ƙasar Isra'ila, inda suka faɗo a yankin arewacin tsaunukan Golan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuƙi na baya-bayan nan da Rasha ta kai shi ne na jikun 8 a hare-haren da Rasha ke auna Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, babu ƙaƙautawa a cikin wannan wata. Shugaban ma'aikatar sojin Kyiv, Serhiy Popko, ya faɗa a wani saƙon Telegram cewa rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta harbo kusan jirage mara matuƙa 12 da aka harba a kan Kyiv, amma babu wani labarin ɓarna ko asarar rai. Ma'aikatar tsaron sojan Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo jirage mara matuƙa 53 cikin 56 da Rasha ta harba a faɗin ƙasar domin auna yankuna da dama. Hare-hare ta saman na zuwa ne sa'o'i ƙalilan bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga ƙawayensu
da su basu makamai da kuma neman izinin harba makami mai cin dogon zango da zai auna wasu wurare a cikin kasar Rasha. Kasar Australia ta dora karin takunkumai akan jama'an Iran yayin da ake bukin cika shekaru biyu da daurewa da kuma kashe Mahsa Jina Amini. An kama yar shekaru 22 bakur dan ba Iraniya ce a cikin watan Satumba akan rashin saka sutura yadda ya dace. Ministar harkokin wajen Australia Penny Wong ta bada goyon baya ga mata da 'yan matan Iran a kokarin su na neman daidaito da kuma ci gaba. A yau Litinin, Minister Wong ta sanar da takunkuman kuɗi da na tafiye-tafiye akan manyan jami'an tsaro da na binciken manyan laifuka da ake zargi da hannu a yunkurin danne haƙƙin gudanar da zanga-zanga a Iran. Senator Wong ta faɗa wa ma'aikatan yada labaran Australia cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi ya ci gaba tun bayan mutuwar Mahsa Amini shekaru biyu da suka gabata.
We've sanctioned 5 Iranian security and law enforcement officials who have been involved.
Mun sanya takunkumi ga jami'an tsaro da jami'an binciken manyan laifuka na Iran guda 5 waɗanda ke da hannu a cikin abin da suka kira aiwatar da doka wanda a ƙarshe wani danniya ce, danniya mai tsanani ga al'ummar Iran.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. A wata hira da muryar Amurka, ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar Afirka suna ƙara amfani da jiragen sama marasa matuƙi wajen gudanar da ayyukansu, wanda a baya gwamnatoci ne kaɗai ke iya amfani da jiragen. Kama daga Somalia zuwa yankin Sahel, wakilin muryar Amurka Henry Wilkins ya duba yadda hakan ya sa yaƙi da masu tayar da ƙayar bayan ke ƙara wahala a Afirka. Gasar Fila Hashim Gumel da fassarar rahotonsa.
Waɗannan hoton da aka ɗauka da jirage marasa matuƙa waɗanda muryar Amurka ta kasa tantancewa kai tsaye suna nuna harin da Al-Shabab ta kai a filin jirgin sama a Kenya a shekarar 2021. A cewar ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyoyin ta'addanci a Afirka da ke alaƙa da Al-Qaida da ƙungiyar Islamic State suna ƙara amfani da jirage marasa matuƙa don gudanar da ayyukansu. A wata hira da muryar Amurka, Barbara Mose Forgedo, wadda ta rubuta wani rahoto na baya-bayan nan kan yadda cibiyar binciken kwanci ɗamarar makamai ta Majalisar Ɗinkin Duniya take, ta ce hakan ya baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ingantaccen sa ido da kuma ƙarin ƙarfi.
Samun ƙarfi a sararin samaniya yana ba da damar ganin abin da ke faruwa a filin yaƙi da inda suke gudanar da aikinsu. Yana kuma ba su sabuwar hanyar samun damar tattara bayanan sirri da kuma hanyarsu da tsarawa yadda za su iya kai hare-hare, wasu lokuta tare da damar cimma burin kai hare.
Masana sun yi nuni da cewa sojojin da ke yaƙi da masu tayar da ƙayar baya da kuma fuskantar barazanar ta'addanci daga sararin samaniya a karan farko suna cikin matsala. Karen Allen, babban mai ba da shawara kan binciken cibiyar nazarin tsaro, ta yi rubuce-rubuce da yawa kan batun amfani da jirage marasa matuƙa da ƙungiyoyin ta'addanci ke yi.
Yana ba da babbar fa'ida ta hanyar tunani ga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda a baya watakila sun kasance masu rauni idan aka kwatanta da ainihin sojoji. Saboda haka an daidaita tsakanin ainihin sojoji da kuma 'yan ta'adda.
Duk da yake ba a san takamaiman adadin yawan ƙananan jiragen da ƙungiyoyin ta'addanci suka yi amfani da su a nahiyar Afirka ba, an samu rahoton amfani da su a Somalia da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Najeriya da kuma Mozambique. Allen ta ƙara da cewa amfani da jirage marasa matuƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi yana da wuya a daina amfani da su domin jiragen suna da sauƙin siya don amfanin farar hula a yanar gizo. Ta ƙara da cewa akwai buƙatar ƙasashen Afirka sanya hannun jari kan na'urorin yaƙi da jirage marasa matuƙa. Wannan na iya haɗawa da fasahar da ke matse siginan na rediyo, dakatar da ƙananan jirage marasa matuƙa har ma da na'urorin kariya daga gare su.
Madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch reshen ƙasar Kamaru ta zargi 'yan awaren ƙasar da ke tayar da ƙayar baya da cin zarafin al'umma da basu ji ba basu gani ba a jihohin kudu maso yammaci da arewa maso yammacin ƙasar. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan awaren suka kama shugaban cocin Katolika na birnin Bamenda sannan kuma suka hallaka wasu jami'an tsaro. Wakilin muryar Amurka Awal Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Na tambayi Alhaji Mutari Baminda birnin da 'yan awaren suke buƙatar mayarwa headquarters su idan sun samu nasara na datsa ƙasar gida biyu.
Ya kamata ita Human Rights Watch tun daga farko ta yi gaskiya ta yi adalci da faɗi kuma abin da yake faruwa a ƙasa. Domin a gaskiya soja da 'yan sanda su ma sun ci zarafin mutane sun taka haƙƙin bil'adama. Kamar yadda 'yan awari su ma suke nasu. Soja idan sun yi a faɗe shi, idan 'yan awari sun yi a faɗe shi. Na 'yan awari na nan wanda mun shina ko kwanan nan shekaran jiya sun kama Archbishop Baminda wato shugaban cocin Katolika na Northwest region nan gabaki ɗaya sun kama. Sun ajiye shi a kwana guda a hannunsu saboda ya yi taurin kai ya buɗe hanya da suka rufe akan zai wuce dawo abin shi Baminda ya fito daga Iso zai dawo Baminda. Wayannan 'yan awari ne suka rike suka ajiye shi na wani ɗan lokaci kuma ya gaya musu abin da zai faɗa. Ike daga cikin mutane akwai wa'anda 'yan awari suka kama su akan cewa yadda zan tafirta shi wato munafukai masu baƙaƙen ƙafa haka suke kiransu black leg wato munafukai kenan. In an ce kai munafuki ne suna kama ka su hukunta ka ka duka ko kuma wani lokaci ma har ya kai ga kisa. To haka ma soja wani lokaci ba sa tunani inda suka ga mutum kamar ɗan aware ne ba bincike ba komai suka iya harbe shi suka iya masa duka aka iya kulle sa hakan nan kuma aka iya kona gidajen mutane. To saboda haka abin da Human Rights ta yi a yau za mu ce ta so makamanta gaskiya tunda ta so bayyana abin da yake faruwa wanda soja suka yi ta bayyana amma mutane kam suna saka mai wuya domin wani lokaci iya magana ko ka ce soja ta iya yi kaza ba za ka iya faɗa ba. Ɗan aware ma ba za ka iya ce ga abin da suke ba domin za a kira ka cewa kai munafiki ne na abin kuma za a ci zarafinka za a take maka haƙƙinka wataƙila ma iya kashe kai kai ma ka kisa.
Alhaji Ahmadu Jibo ɗan ƙungiyar ƙwato haƙƙin bil'adama ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Kasancewa wannan al'amari ne da take haddasa abubuwa a jihar Ajabe masu yawa. Sai mamu Awal a yanzu haka muka ɗauki fannin ma tukunin yara da ba su je sukulu ba a shekarar nan. An yi lissafi an ga yara 600,000 ne ba su je sukulu ba a wannan fanni. Kun ga saboda waɗannan mutane aware suna zuwa makaranta su sa wuta su kashe masu karantarwa. To baya da haka kuma an kuka ga a fannin kasuwanci ma kowane litinin sun hana buɗe fatirai. To kisa kuma iri da sojoji har da mutane da wani gari banza kashe su suke bincike ya nuna cewa kenan waɗannan mutane wanda suka roki makamai suna haddasa shirri suna haddasa kuma tashin hankali. Wallahi mun yi bincike mun ga cewa wannan abubuwan da suke kawowa abu ne da ya kawo cikas abu ne da ana cin zarafin bil'adam kuma abu ne da yau ya kasance muna kira ga duk masu kare haƙƙoƙin bil'adam a duniya duba da lom kenan su ɗauki wannan magana.
Yau kimanin shekaru uku kenan da ake ɗauki ba daɗi tsakanin masu ɗauke da bindiga da kuma zaratan sojojin ƙasar Jamhuriyar Kamaru kodayake al'amuran tsaro duk sun taɓarɓare. Musamman ma ta ɓangaren ilimi na matasa da kuma kasuwanci yanzu dai duk sun durƙushe. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mun dai ji labarin gwamnati ta za ta kawo, an kawo ba a kawo ba Allahu alamu.
Ta ga yanzu ma ban da garantin ma ta ma turo da gaske ne ko kuma a ta turo wanda suka saba cinyewa sun rike sun cinye abinsu.
Ba mu sani ba dai ko nan gaba abin zai iya zuwa gare mu, amma dai gaskiya a yanzu ba mu da wani labari.
Batun bada tallafin shinkafa ga 'yan ƙasa mabukata na gwamnatin tarayyar Najeriya da aka kaddamar a Kano da kuma abin da ya biyo baya shine shirin zai mai da hankali a kai. a saurare mu.
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla masu ware a ranar waccan Asabar, wato 7 ga wannan wata na Satumba da muke ciki, kwamitin fadar shugaban ƙasa na musamman kan sha'anin bada tallafin kayan abinci ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Barau Jibril yayi taron kaddamar da bada wannan tallafi na buhunan shinkafa a Kano. Kwamitin ya kunshi sanatoci da ministoci da sauran mukarraban gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda aka dora masa alhakin tabbatar da wannan tallafi ga mabukata, musamman la'akari da cewa korafi ya biyo baya game da rukunin farko na makamancin wannan tallafi da gwamnatin tarayyar ta yi, wadda aka danka shi a hannun gwamnonin jauhi, a cewar Sanata Barau Jibril a yayin kaddamar da rabon kayan abincin na shinkafa. Maryam Ibrahim Shatima, wadda shugaba Bola Tinubu ya yi yunkurin nadawa minista a bara, na cikin kunshin mambobin wannan kwamiti, kuma ta yi wa wannan fili karin bayani game da sigar da su bi domin tabbatar da cewa 'yan kasa sun gani a kasa.
Saboda ana ganin mutane raɗaɗin rayuwa, shugaban ƙasa ya ce a zo a duba a samu a basu a rage wannan raɗaɗin, a kuma nuna dai ba mantawa a kai da al'ummar jihar Kano ba, kuma ana ƙoƙarin da za a yi ba dare ba rana a san a tabbatar da wannan matsalolin sun zo izuwa ƙarshe insha Allah. Kuma abin da za ka lura da shi da kyau shi ne ba wai kwamiti ba ne haka kawai, a'a, kwamiti ne na mutane da aka zabo, ba wai dan ina ciki ba, a ce iya abin da na lura da shi ne kaina, mutane ne masu inganci da ake ganin kuma za su kwatanta adalci da kuma cewar za su saka ido. An zo an kaddamar da wannan tsari na wannan tallafi a Kano a matsayin kuma shi ne tsari da za a kafa gaba daya a arewa maso yammacin Najeriya, saboda a tabbatar an samu adalci. Saboda kullum za a ce an je an kai shinkafa gurare su mutane su ce ba su gani ba, sai ake ganin to ai ya kamata a zo a samu waɗanda ake ganin ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, kuma ba za su ba wa gwamnati kunya ba. Abin nan fa na talaka ne, domin talaka ake yin shi, an san ana cikin wani yanayi tsarin da aka ɗauko na tabbatar cewa talakawa za su samu duk wanda aka ce yana wakiltar talakawa, to ba zai so ya zo ya ba su kunya ba.
Akwai wani tsari na musamman da aka yi domin a ga cewa mata dinnan wannan tallafin ya kai gare su?
Shi yasa aka tsarma mata a cikin wannan kwamiti din. Mata da yara mu kullun zancen mu kenan, don magana ce ta tausayi da sanin yadda za a taimaka wa raunana wanda ba yanda za su yi. Koyin da aka ɗau matakin nan abu ya kai ga zuwa su dagaci da mai unguwa. Abu ne na sa ido idan ma maza aka bawa mata za su je su kai wa farilla ne, saboda an riga an shiga maganar su unguwa.
Yanzu aka dai an shiga mako na biyu da kaddamar da wannan rabon tallafi, kuma wannan fili ya ji ta bakin 'yan ƙasa game da wannan yunkuri na tallafi daga gwamnatin tarayya.
Malam Ibrahim Ille unguwa ni rabon da abon wani abu na gwamnati tun kan bahariya, to ga yanzu ma ban da garantin ma ta ma turo da gaske ne, ko kuma a ta turo wanda suka saba cinyewa sun rike sun cinye abinsu, tunda dama haka tsarin yake. Za a ce gwamnati ta turo kawai sai mu wayi gari wasu sun rabe, ƙarshe sai abu ya tashi an fasa su, to ka ji ana na gwamnati ana fito da ire-iren kayan. Kawai matakin da ya kamata a ɗauka mu talakawa shawara, mutanen nan san su muke ba sa son mu, to kawai mu daina son su.
Kana tare da Abdulmumin Iliyasu Abdullahi, wanda aka fi sani da Abdul Sarki. Kawai dai an ce mana an turo shinkafa wajen buhu ko 20,000 ne ko nawa ne, tunda duk wayoyi muke ji, amma mu abin bai zo gare mu ba.
Na ji Adamu Farawa, ke mu ba ba mu ba, mu ma san inda ake badawa ba, ko ba gaskiya ba. In dai ji labarin gwamnati ta za ta kawo, an kawo ba a kawo ba Allahu alam.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci,
to sai kaga an more yanci.
Wanda yake Hajiya Maryam Shettima yar kwamitin rabon wannan tallafi ta ce taron kaddamarwar da aka yi a ranar 7 ga wata ya kunshi jihohi 7 na shiyar arewa maso yammacin Najeriya ne. Amma masu sharhi kan lamuran yau da kullum sun yi tsokaci kan wannan batu na matsalin da ita gwamnatin tarayyar ta Najeriya ta bullo da shi.
Gwamnatocin kasar nan kawai suna wasa da hankalin al'ummar kasa ne. Misali, tun nawa za a raba? Ka dauka trailer 44 ci a kan. Ko ta karamar hukuma trailer din. Ko akwai garin da za a kai a karamar hukuma don an sauke trailer nan ma wani ba zai samu kwano ɗaya ba. Kishinkafa. Amma wannan ita abu shine abin da za a zo a zauna, a zo a ce wai za a yi kaddamar wai an kawo palliatives. Aikin zarafi ne ga al'ummar kasar nan. Shin ma me ya kawo palliatives ne? Ai sun san matsalar da ta kawo palliatives ne. Tunda duk abin da za a ga gwamnatin tarayya an gaya mata akan matsalar da wannan al'umma take ciki. Ya za ka kawo mata wani shinkafa wai trailer 20? Wai ka kawo mutum miliyan 25 trailer 20? Duk trailer ɗaya fa wai mutane a rabawa mutum miliyan ɗaya kenan. Wanda trailer ɗaya buhu 600 ne a cikinta. Saboda haka buhu 600 ɗin nan mutum miliyan 1,100 su ne za su raba ta. Wannan matsala sun san matsala ce, sun san ba daidai bane. Kuma su ai ba wannan abin da suke ba. Su tunaninsu kawai yaƙin neman zaɓe na 2027. Da su da gwamnonin jihohin duk ɗaya ne. A wancan ma an zo an kawo gwamnatin jiha. Ita gwamnatin jihar kai ba labari. Sai ma da aka zo zanga-zanga aka ganewa cewar wai shinkafar tana gurin wai har wani chief of staff na gwamnati wai ya ce wai ba makarantun wai an bashi ne din ya ba makarantun islamiya kamar makarantun islamiyarsa tana daga cikin wanda aka rubuto a cikin hadisi cewa ita za a ba ita kadai ce makarantun islamiya duk makarantun islamiyar Kano a ce wai makarantun islamiyarsa ita kadai aka ware wa wai shinkafa za a rinka bata.
Kwamarar Yahaya Shu'aibu Ungwagwa kenan guda cikin masu sharhi kan sha'anin gwamnati a Najeriya. Kuma shi ne cikamakin shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Martala Faruk Sanyen na da shirin labaran wasanni a takaice.
A jiya Lahadi an soma fafata gagarumar gasar damben gargajiya ta duniya a Abuja babban birnin Najeriya. Kungiyar Dambe Warriors da ke fafutukar bunƙasa sha'anin damben gargajiya a Najeriya da ma duniya baki daya, wadda kuma ita ce ta shirya gasar. Ta ce za a fafata ne a rukuni uku na gasar ta bana da suka kunshi ajin kanana da na matsakaita da kuma ajin manya. Gasar ta hada yan damben gargajiya daga Najeriya da ma makwabtan kasashe har ma da wasu kasashen Turai kamar Russia da Poland. Dukkan zaratan yan damben sun zo ne da kuduri daya na lashe babbar kyautar gasar kamar yadda suka bayyana wa wakiliyarmu a Abuja Hawwa Umar. A yau Litinin ne aka soma zaman sauraren bahasi kan tuhume-tuhume 115 da hukumar shirya gasar Premier take yi wa kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila da suka shafi karya dokokin kudade. A cikin watan Fabrairu wannan shekara ne aka tuhumi kungiyar tare da gurfanar da ita a gaban wata hukuma mai zaman kanta bayan wani bincike da aka gudanar na tsawon shekaru hudu. Binciken ya nuna cewa kungiyar ta City ta saba ka'idodin tafiyar da kudadenta tsakanin shekarar 2009 zuwa 2018. To sai dai kungiyar ta fito ta musanta dukkan zargi-zargen da ake mata. Ana sa ran zaman sauraren bahasin da ake gudanarwa a cibiyar sasanta rikici ta ƙasa da ƙasa da ke birnin London zai kwashe tsawon makonni 10. Tuni kuma da masoya kwallon kafa a ƙasar ta Ingila suka soma bayyana ra'ayoyinsu kan matakin da suke fatan ganin an ɗauka idan har aka sami kungiyar da laifi kan tuhume-tuhumen da ake mata, inda mafi yawa suke son a soke tare da kwace kofin gasar Premier da kungiyar ta lashe a kakar wasannin da ta gabata. Wani bincike da cibiyar Betfair ta gudanar a tsakanin masoya kwallon kafa sama da 2000 a faɗin Birtaniya ya nuna cewa fiye da kashi 55 cikin 100 suna so a zaftare wa City din maki idan har aka same ta da laifi, wanda hakan na nufin za a soke nasarar da ta samu ta lashe gasar Premier da ta gabata. Kashi 45 sun nuna buƙatar hukunci mai tsanani na biyan tara kan kungiyar idan an same ta da laifi, to amma akasarinsu magoya bayan kungiyar ne ta Manchester City. An gudanar da binciken ne a tsakanin magoya bayan kungiyoyin Arsenal da Manchester City da Chelsea da Tottenham da Newcastle da kuma kungiyar kanta ta Manchester City. Mai shirya gasar damben zamani na Turai Eddie Hare ya ce tilas ne a yi gwabzawa tsakanin giwaye biyu Anthony Joshua da Tyson Fury nan da ƙarshen shekara ta 2025 ko kuma ba za su taɓa karawa ba. An yi ta shirya wannan karon battar ƙarfen tsakanin manyan 'yan damben na Birtaniya tsawon shekaru, amma kuma yana wargajewa saboda rashin cimma daidaito. Joshua mai shekaru 34 ya kalubalanci Daniel Dubois domin lashe kambun damben IBF a filin wasa na Wembley a ranar Asabar, yayin da shi kuma Fury mai shekaru 36 zai kara da Alexander Usyk wanda ke rike da manyan kambunan damben duniya uku a cikin watan Disamba. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An tuhumi wanda ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump a ranar Lahadin da ta gabata da laifin mallakar makami a matsayin wani laifin tashin hankali da kuma mallakar wata bindiga da lambata ta goge. Ryan Wesley Ruth, mai shekaru 58 a duniya, ya yi bayyanarsa ta farko a kotun tarayya da ke West Palm Beach a jihar Florida a yau Litinin.
Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Litinin a zirin Gaza ya kashe mutane 16 a cewar jami'an Falasdino, kana suka lalata makaman Hezbollah guda 20 da gine-ginen soja a kudancin Lebanon a cewar dakarun tsaron Isra'ila. Hare-haren saman kan Gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke Nusayrat a tsakiyar Gaza, kuma ya kashe mutane 10 kana ya jikata wasu 13. An kuma kashe wasu mutane 6 a wani gida a cikin birnin Gaza, a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki karkashin gwamnatin Hamas yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da Rasha ta kai shi ne na jikun 8 a hare-haren da Rasha ke auna Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, babu ƙaƙautawa a cikin wannan wata. Shugaban ma'aikatar sojin Kyiv, Serhiy Popko, ya faɗa a wani saƙon Telegram cewa rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta harbo kusan jirage mara matuƙa 12 da aka harba a kan Kyiv, amma babu wani labarin ɓarna ko asarar rai. Ma'aikatar tsaron sojan Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo jirage mara matuƙa 53 cikin 56 da Rasha ta harba a faɗin ƙasar domin auna yankuna da dama. Hare-hare ta saman na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga ƙawayensu da su ba su makamai da kuma neman izinin harba makami mai cin dogon zango da zai auna wasu wurare a cikin ƙasar Rasha.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.